بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبوديا الله سبحانه وتعالى دي حد أمؤون صفيا تلهدي شرين دبيو قوة الربيع الأول حجر منزو صلى الله عليه وعلى آله وسلم dubu 1434 wanda yake daidai da 3 ga watan 2 shekara ta 2013 kuma kamar da muka saba zamu ci gaba da karatun mu na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga littafin Ar-Rahiq Al-Maktum na Sheikh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Har yanzu dai muna cikin abubuwan da suka auku dangane da yaƙin Badr, kuma mun kai ga inda labarin cin nasara ta musulmi ya kai Makka. Nan ne muka fara, muka tsaya ko makon da ya gabata. Haka ne Makka ta talaqa naba al-hazima. Mun yi labari na farko da ya kawo mana wanda ya fara zuwa ya kai labari ko baka ko kun manta nan zamu fara. To yace Makkatu tatalaqa naba al-hazima. Makka ta fara karbar labarin faduwa da rushewa da kuma cin nasarar musulmi da suka yi a kansu. Nan ce hazima shine aje yaki a ci kuna a ci wato a ci wato ku fadi faduwa dai a wajen yaki cin nasara akan abokan gaba. To yace farral mushrikuna min sahati badrin, su mushrikai sun gudu daga filin yakin Badr. Fi suratin ghairi munazzama, a wata sura wadda ba tsarariya ba. Taba'atharu fil wadiyan, haka suka warwatse, shine taba'atharu fil wadiyan, a wadi wadi wato kwari kwari. Washi'abi, da hanyoyi da suke tsakanin duwatsu. Wattajahu sauba makkata, suka tunkari Makka, shine ittajahu sauba Makka, daidai Makka. Madh'urina, suna cikin halin tsoro. Wala yadruna kaifa yadkhulunaha khajalan, basu san ma taya za su shiga Makka ba don kunya. Kunya ta cika fuskokinsu, basu san ya za su fuskanci wato mutanen su ba. Qala ibn Ishaq, Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar, babban malamin sira, yana cewa wa kana awwalu man dakala man qadima bi musabi quraish, farkon wanda ya fara shiga garin Makka da wannan musifa da ta shafi Qurayshawa shine Al-Haythuman ibn Abdullah Al-Khuzai, sunansa kenan Al-Haythuman ibn Abdullah Al-Khuzai. Shi ya fara zuwa da labarin ga abin da ya faru, mazafa sun fadi wato mazan kafirai. Faƙalu, sai ya ce, ai sai suka ce da shi, ma wara ak, kai kuma mai kabaro a bayanka, ma'ana mai yi labarin abin da ya faru daga inda kake. Ƙala, sai ya ce, ƙutila Utbatu ibn Rabi'ata wa Shaybatu ibn Rabi'a wa Abul Hakam ibn Hisham wa Umayyah ibn Khalaf fi rijalin min az-zu'ama isamnahu. Wato an kashe wane da wane da wane, duk ya faɗi sunayen waɗannan cikin mazaje daban-daban na cikin manya-manyan Qurayshawa da aka kashe su, sammahum, ya ambaci kowa da sunansa. Wannan uslubi ne na mai rubutu, idan baya so ya faɗo dukkan sunayen da aka faɗa, sai ya faɗo wasu, ya ce fi rijalin, a cikin wasu mutane wanda sammahum, shi mai ba da labarin ya ambace su. Ma'ana ni nan ba sai na gaya muku dukkansu ba, yawwa, amma shi dai ba ce waye da sauransu ba, ya faɗi iya wanda yake so ya faɗa ne. Falamma akhadha ya'uddu ashraf quraish, yayin da ya fara lissafa manya-manyan Qurayshawa, yana cewa da wane da wane da wane da wane duk sun fadi an ka da su, wato an kashe su. Qala Safwan ibn Umayyah, sai Safwan dan gidan Umayyah ibn Khalaf, wa huwa qa'idun fil hijri, yana zaune a Hijr. In ka je Ka'aba ai akwai dan zagayen nan gun indararo nan ake cewa Hijr, yawwa, asalin sunansa kenan, ba Hijr Isma'il kamar yadda mutane suka saba fadi ba, amma sunansa kawai Hijr. To shine sai ke yana zaune shi wannan mutumi dan gidan Umayyah ibn Khalaf, shugaban kafirai, wanda shine kissar da muka kare ta karshe akan kisan sa ko da Bilal ya ganshi yace ai wannan mutumin ba dai ya tsira ba in ko ya tsira to ni ma ba zan tsira ba yawa to dan sa ne wannan shi bai je yakin ba yana zaune a Hijr a jikin Ka'aba sai labari ya zo masa ai an kashe wani an kashe wani an kashe wani nan ne ko yawa yace qala safwan ibn umayya wa huwa qa'idun fil hijr yana zaune a wannan wuri sai yace wallahi in ya'qil hadha fas'aluhu anni yace wannan mutumin mai bada wannan labarin in dai har yanzu hankalinsa na jikin sa shi ya dauka mahaukaci ne ya za a yazo da irin wannan labari haka ya fi karfin hankali sai yace in dai wannan mutumin da yazo da wannan labarin mai hankali ne yana cikin hankalinsa ya san abin da yake faɗa yace to fas'aluhu anni ku tambaye shi akai na ni yanzu a ina nake wai so yake a tabbatar da wannan mai maganar ba hauka ne ya same shi ba in hauka ne ya same shi kaga mutumin da ke gaban ka ma ba za ka gane shi ba sai ka faɗi wani abu daban sai ka ce ai wannan wani ne daban sai ce to gani dinnan ina zaune ku tambaye shi shi ya ba ku labari akai na ni a ina nake me nake yi mun fahimci zancan qalu sai suka tambaye shi al-haisuman da yazo da wannan labari ma fa'ala safwan ibn umayya ina safwan ibn umayya ne shine ma'anar ma fa'ala ma'ana ma khabaru safwan ibn umayya me labarin safwan ibn umayya qala sai haisuman yake cewa hu za jalisun fil hijr gashi nan yana zaune a bin nan a hijr wa qad wallahi ra'aytu abahu kuma wallahi naga babansa wa akhahu da dan uwansa hina qutila a lokacin da aka shisu kaga labarin hauka ya kare ma'ana ya gane wannan mutumin da yake zaune kuma dan gidan Safwan a dan gidan Umayyah ibn Khalaf ne kuma an kashe babansa an kashe dan uwansa mun fahimci zancan wa qala abu rafi'in shi kuma zai bada wani labarin ta bangaren gefen sa me ya faru lokacin da wannan labari ya faru wane ne abu rafi'in shine maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato intaccen bawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ga tasa kissar da ta faru tsakaninsa da su Abu Sufyan da sauransu yace kuntu ghulaman lil Abbas na kasance a wancan lokaci yaro ne wato bawa ne na Al Abbas wa kana al islamu qad dakhalana ahlal baiti mu da ma ma'abuta gidan Abbas da gidan wato ahlal baiti da gidan masu dangantaka da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma mu musulunci ya shige mu tintini fa aslama al Abbas ya musulunta wa aslamat ummul fadl haka ummul fadl ta musulunta ma'ana bayan wannan abin da ya auku bayan jisun da Abbas yana san a wurin yaki mun ji yadda aka kama shi yana cikin kamammun yaki to ya musulunta mun suka samu wannan labari ita ma matarsa ummul fadl mahaifiyar al-fadl ibn Abbas da kuma Abdullah ibn Abbas ita ma ta musulunta to shi ma a matsayin sa na yaron gida a gidan shi ma ya musulunta shi Abu Rafi'i mun gane yawa yace wa kan ko da ke nan yana cewa wani wa kan al-Abbas yaktumu islamahu wai da ma can Abbas yana boye musuluncin sa ne wannan tana cikin ruwayoyi da suka zo a wannan suka faɗi wannan ra'ayin cewa Abbas dama ya musulunta boye musuluncin sa yake yana cikin dalilan da suka sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wadan duk wanda suke da wani daga cikin ahlul baiti yace kar a taba su mun fahimci wannan didda akwai sabani wajen ruwa tun daga yadda abun ya auku har ana kiran sa yazo ya musulunta a lokacin da wato aka kama shi don haka wannan sabani ne wannan ruwayar ta Ibn Ishaq ce kuma dama mun sani akwai maganganu a wasu daga cikin riwayoyin Ibn Ishaq amma waɗancan da suka wanda suka zo na cewa sai bayan lokacin da aka yi yakin Badar ne musulunta sun fi wato inganci kamar yadda ya auku na abin da ya faru tsakaninsa da Umar yaje yake masa wa'azi cewa ka musulunta min domin musuluntarka ita ce za ta shigar da farin ciki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma ta ba mun yi magana akan wannan ko yau to shine sai yake cewa wa kana Abu Lahab ga Abu Lahab kuma a lokacin qad takhallafa an Badr da zuna ce Abu Sufyan ko Abu Lahab nake so in ce yawa yace dama Abu Lahab shi bai je yakin Badar ba yana nan a gari bai fita ba falamma ja'ahu al-khabaru yayin da labari ya zo masa kabatahu Allah sai Allah ya kaskanta shi wa akhzahu ya kunyata shi kubitu kama kubital ladina min qablihim ita ce wannan kabatahu ba katabahu bane kabbatahu ba'un din ce kafin ta'u Allah madauki ya kaskanta shi wa wajadna fi anfusina quwwatan wa izzan shi Abu Rafi'in yake cewa sai muka samu wato karfi a zuciyar mu da kuma buwaya sakamakon wannan labari cewa gashi an ci nasara akan kafirai wa kuntu rajulan da'ifan a'malu al-aqdaha ni dama wato mutun ne mai rauni inji shi Abu Rafi' kawai aiki na shine ina yin abin nan akushi shine aqdah ina yin akushi da kore an hatuha fi hujrati zamzam ina sassaka su a dan dakin ruwan zamzam inda ake zuwa da ruwan zamzam sai shi fa wallahi inni lajalisun fiha wallahi ina zaune a cikin wannan dakin ruwan zamzam din yan rumfa haka an hatu aqdahi ina wato sassaka nan ce na hata shine ka sassaki abu yawa ina sassakar kore na ko akusa na wa indi ummul fadli jalisa lokacin ummul fadli matar shi al-abbas mahaifiyarsu abdullahi bin abbas tana zaune ita ma a wannan wuri wa qad sarrana ma ja'ana min al-khabar lokacin kuma wato labarin da yazo mana na abin da ya faru a badar ya mana farin ciki sosai mun ji dadin sa iz aqbala abu lahabin sai ga abu lahab ya shigo bija bija haka da shi ya jurru rijlaihi yana jan kafafunsa bi sharrin da sharri kamar yadda aka saba shi da'iman a cikin sharri yake hatta jalasa ala tunubil hujrati har ya zauna a gefen wato dakin babban dakin rumfar ko tantin da aka yi na shan zamzam a lokacin ce tunubul hajar ana nufin janibahu wa tarafahu shine tunub fakana dhahruhu ila dhahri bayana yana bayansa ma'ana inda muke fuskanta kowa daban misali in shi yana kallon kudu to shi wancan yana kallon arewa mun fahimci wannan yawa wannan a gefen rumfar wannan ma can a gefen rumfar yawa sai ce fa baina ma huwa jalisun yana nan haka a zaune din nan iz qala an-nasu sai ga mutane sai suka zo suka ce هذا ابو سفيان ابن الحارث جاء ابو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب قد قدم جاء ابو سفيان نن ابن الحارث wannan daban yake ba abu sufyan ibn harb ba wancin sunan sa sahr ibn harb shine mahaifin muawiya wannan abu sufyan ibn الحارث ابن عبد المطلب yawa daga cikin dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qad qadima yace gashi nan yazo fa qala lahu abu lahab sai abu lahab yace da shi halumma ilai zonan 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 taho fa indaka la'amri al-khabar a wurinka wallahi na rantsa da rayuwata akwai labari a gunka inji shi shine la'amri ina rantsuwa da rayuwata lalle akwai labari a gunka zo ba ne zo ka ban labari qala sai yace fajalasa ilayhi sai abu sufyan in ya zauna inda yake gun abu lahab kenan wan nasu qiyamun alayhi mutane kuma suka zo suka zagaye su suna tsaye akan su fa qala sai yace ya ibn akhi ya dan uwana akhbirni kayfa kana amrun nasi ba ni labarin me lamarin mutane me ya faru ne me aka aukar me ya faru aka a wannan wuri na yakin badar qala sai shi yace ma huwa illa allaqina alqauma wallahi ba dai abin da ya faru ne abin da na sani kai mun hadu da mutane famanahnahum aktafana sai kai muka mika musu kafadin mu kai suka yi tasara yawa kawai yaqtulunana kaifa sha'u suna kashe mu yadda suka ga dama kawai bamu sanya akai ba wa ya'surunana suna kakkama mu kaifa sha'u yadda suka so wa aimullah na rantsa da Allah ma'a zalika haka ne ko malum tunnasa yace wallahi dai duk da haka dai kuma ni gaskiya ban zargi mutane ba ban zargi mutane ba yana nufin me zargi ɗan uwansa kafirai a wannan abu da ya auku ba don mene sai ce laqina laqiyana rijalun bidun wallahi wasu mutane ne farare suka hadu da mu ala khailin bulqin akan wato dawaki waɗanda suke masu dabbare dabbaren baki da wani abu da wani kala shine ba mun wuce a baya ba abin nan khailun ablaq guda ɗaya kenan jami'in sa shine bulq yawa sai ce mun hadu da wasu mutane ne dai masu farin suna kan wato fararen mutane akan dawaki dawakin kuma masu dabbare dabbare da fari da wani kala ko baki bainas sama'i wal ardi haka suke tsakanin sama da ƙasa kage ya faɗi gaskiyar abin da ya gani yace wallahi ma tuliqu shay'an wallahi ba sa barin komai shine ma'ana la tuliqu la tadharu la tubqi shay'an ba sa barin komai wala yaqumu laha shay'un ba kuma wani abu da zai iya tsayawa gaban su ya tare su in suka tunkaro to dole kawai su sare abin da suke yake gaban su ba sa barin kuma komai sai sun kashe shi qala abu rafi'in abu rafi'in yana can a gefen inda yake zaune ba ya juya musu baya ba shi da ummul fadl suna ji yau nan kuma abu lahab da shi wannan abu sufyan ibn al harith ibn abd al muttalib su ma suna zaune suna ji yau ai suna zancen su ana ba su labari ko kuma shi abu wannan abu sufyan yana ba su labari yauwa qala abu rafi'in sai abu rafi'i yace farafa'tu tunub al hujrati sai na daga gefen wannan tantin dakin da muke ciki dan hujran nan yana daukar na tanti domin an ce tunub ana nufin gefe mun san irin tanti da suke yi da kamar tawul ko kuma wani abu da suke yi kyalle har yanzu suna yin sa yauwa yana da gefe da yawa nan da nan da nan haka to idan mutum ya zauna ai ana iya dagawa ta kasa yauwa to shine sai yace sai na daga daidai in hango inda suke tunda yanka ne haka a ciki yace sai ya daga domin su ba su gansu ba ba san suna nan ba yace farafa'tu tulub alhujrati biyadi sai na daga gefen wannan wato tanti da hannuna thumma qultu sai nace tilka wallahi almalaikatu wancan abun da yake bada labari waɗannan masu fararen mutane da sauransu wallahi mala'iku ne kaga ya tsoma kansa qala sai yace farafa'a abu lahab yadahu abu lahab ko sai taso ya daga hannunsa fa daraba biha wajhi ya kwanta ramu duka a fuskata darbatan shadidatan duka mai tsanani fa sawartuhu sai na rarrube shi shine sawartuhu zai ne ni ma ne kansa irin ka tunkari mutun da kokowa din nan ya rurrume shi za a yi kokowa shine sawartuhu daga abin nan sawaran shine mutun ya bazama yayi kan wani sai na auka masa fahtamalani sai ko ya dauke ni dama ya ga mana shi ba mai karfi bane ko yace abu lahab ya kama shi ya daga shi sama fa daraba bi al arda ya kace kwanta rani da kasa thumma baraka alayya sanai dulqusa akaina yadribuni yana dukana baraka shine mutun ya zauna ya tsuguna wa kuntu rajulan da'ifan yace dama ni ba karfi ne da ni ba mai rauni ne فقامت ام الفضل سي ام الفضل تميقي الى عمود من عمود الحجره تتفي تتنكاري وني جنشقي daga cikin ginshikar rumfar da akai rumfar da su sai ta fusgi daya fa akhadathu sai ta fusga fadarabathu bihi ta dorawa abu lahab aka wato ta kwantara masa shi ma ita ma wato duka darbatan wani irin duka wanda yake fala'at fi ra'sihi shajjatan sai da ya tsaga wani irin ciwo in an ce shujja shine ciwo ka jiwo a rotse ka fasa wa mutum kai to fala'a ba fa'ala ba in an ce fala'a shine tsagawa yauwa ta tsaga masa wato wani ciwo munkara wanda ke mummuna ta ji masa ciwo marar kyau wa qalat sai take cewa kuma a lokacin istad'aftahu an ghaba anhu sayyiduhu kawai ka raunanar da mutum saboda kawai ubangidansa baya nan ta yadda ke Abu Lahab to kun san kuma wani abu abul laraba duk yadda abu yake ba sa fada da mata rauni ne balarabe ya tsaya a ce yayi fada da mace kuma ai haka ya ga mata ko yau kawai mutum ya tsaya tinkari mace tana duka yana duka wannan bata taso ba dan haka ta ne masa wannan dukan a me ya faru sai ce faqama muwalliyan dalilan sai kama hanya ya juye baya cikin kaskanci mace hatta da kishi yawwa yace fa wallahi shi abu rafi yake bada labari yace fa wallahi ma asha illa sab'a layalin bi kara kwanaki ba sai kwana bakwai a rayuwarsa ta duniya yawwa hatta ramahu Allah bil adasati har Allah madaukaki ya jefe shi ma'ana ya same shi da ciwo wani kurji ne sunansa al adasa ba ciwon ido bane in an sani an san adasa ana nufin lens na ido to amma nan ana nufin wani ciwo kamar da ya fassara mana gashin ce wahiya qarhatun tatasha'amu biha al-arab wani kurji ne da larabawa suke shu'umci da shi inda ya same ka kamar annoba kawai sai mutuwa yawa Allah ya jarrabe shi da wannan kurji mu muna da irin sunaye da yawa ko dan Kano madawane ne da me irin waɗannan mageduwa duk dai ga sunan to Allah ɗaya daga cikin irin waɗannan yace faqatalahu wannan abu ya kashe shi fatarakahu banuhu
ƴaƴansa ma suka rabu da shi suka fita hankalinsa ba su dauke sun je sun binne ba wa baqiya thalathata ayyamin ya zauna haka nan cikin wato a ma'ana a mace gawarsa ba wanda ya kula ta la ko la tuqrabu janazatuhu babu mutumin da yake wato kusantar wato janazarsa haka kwana uku ba wanda yazo kusa da janazarsa ma wala yuhawilu dafnahu ba wanda ya kokarin ma ya binne shi har ƴaƴan suka rabu da shi wannan yana nuna kawai kaskanci da wulakanci da Allah madaukaki ya sashi a ciki yawwa falamma khafu as-sabata yayin da daga baya ƴaƴan suka ji tsoron za a zage su ace sun yi abun kunya shine as-sabata fi tarkihi wajen barin sa ba su binne shi ba hafaru lahu sai suka je suka tona rami thumma dafa'uhu suka angiza shi a ciki bi'udin da wani ice suka sa ice suka tura shi cikin ramin a fi hufratihi a cikin wannan rami wa qadhafuhu suka jefa shi bil hijarati da dutse suka jejjefe shi da dutse ma'ana suka ta jefa duwatsu a kansa kuma min ba'idin daga nesa hatta warauhu har suka binne shi saboda kwana uku aka ga ya fara wari da haka kowa yana kyamar zuwa kusa da shi shine ma'ana to yace haka za ta laqat makkatu amba al hazimati as sahiqa haka nan wannan labari dai na wannan mummunan wato faduwa a gaban musulmi ta auku wato ga wato makka ta samu wannan labari na al hazimati sahiqa mummuna wato faduwa fi maidani badrin a filin yakin badar wa qad athara dhalika fihim atharan sayian wannan kuma ya tasiri a cikin su tasiri wanda yake mummuna jiddan kwarai da gaske hatta mana unniya hatta alal qatla har suka yi hukuncin cewa kada kowa ya kuka a garin domin in aka ce za a bari a yi kukan zai zama gaba ɗaya garin kuma ba abin da za a ji sai kuka to wannan su kuma kaskanci ne gare su ba za su bari ba sai suka yi umarni duk maka kada kowa ya kuka a gidansa cewa an kashe masa wani mun fahimci zancen yawwa to shine har sai yake cewa li alla yushammit bihimul muslimun saboda kada musulmi su yi musu dariya a ce ai kunji abin da ya faru tashmiti shine ba na atishawa ba wannan wala tashmit bi al a'da ko kada ka sa abokan gaba su yi min dariya wannan shine asalin kalma ma'ana dan kada musulmi su yi musu dariya wa min at tara'if yana da cikin abubuwan dariya abinda zai ba mutun dariya shine tara'if abinda zaka ji labarin da zai ba dauke ka har kila ya sa kai dariya annal aswad ibn al muttalib akwai wani daga cikin kafirai sunansa al-aswad ibn al-muttalib haka ya fada anan amma asalin sa al-aswad ibn abd yaghuth ibn al-muttalib yawa al-muttalib din kaka ne ibn abd yaghuth ibn al-muttalib haka yake a cikin wato sharh diwan al-hamasa na at-tabrizi sunan haka ya kawo shi kuma shine daidai yawa to wannan mutumi sunansa al-aswad ibn abd yaghuth ibn al-muttalib أصيب ثلاثة من أبنائه ينادى أنسى قد أكو أنكشي سوء أو النياكي سوء كنن كميدا سوء كفتاء أو النم كميدا شي من شرح ديوان الحماسة يا أمبتا أكوي زمعة شيني أكي سيما أبو حكيمة أكوي عقيل أكوي كما الحارث سوء كنن زمعة دواني عقيل دكما الحارث يا أمونا متمي نيمي سونا الأسود ابن عبد يغوث ابن المطلب وكان يحب ان يبكي عليه كما ينا سو يكوكا كاجي كوكان حشاوا ساكي اي شي ينا سو يكوكان ايانسا uku da ya rasa amma kuma an sa doka a maka cewa kada kowa ya kuka وكان ضرير البصر كما مكاهو ne shi shi ne ma'anan ضرير البصر مكاهو larabci ana ce masa ضرير kuma ana ce masa wannan a'ama ko shi kuka fi sani yawa to ana cewa darir darir albasar to shine shi fa sami'a laylan sauta na'ihatin da dare gashi an sa doka kada kowa ya kuka sai ya ji kuka abin nan karar wata mata tana kuka shine ya ji sauta na'ihatin cikin dare fa ba'atha gulamahu sai ya aiki yaransa wa qala sai sai unzur hal uhillatin nahb je ka gani ko an halatta kukan ne yace hal bakat quraish ala qatlaha shin quraishawa suna kuka akan waɗanda aka kace musu ma'ana har an fara ne an ba da izini la'alli abki ala abi hakimata ko na yi kuka akan zam'a shine abu hakima dan sa da aka kashe shine sai ibnuhu nan malamin bai faɗa mana sauran ba a wancan sharhu diwan al-hamasa an samu mana sauran sai ce fa inna jawfi qad ihtaraqa ishi wallahi kirjina duk ya kone ya cika da bakin ciki da zafi dan ba dan komai ba saboda abin nan da ya auku so kawai nake in amar da kukan nan in huta faraja'al gunamu sai yaren ya dawo wa qala sai yace ai innama hiya imra'atu ai wata mata ce tabki ala ba'irin laha adallathu tana kukan wani raƙuminta da ya bata ba na wancan kukan waɗanda aka ce a wajen yaƙi bane shine yace falam yata malakil aswadu nafsuhu al aswad din nan ya kasa mallakar kansa shine ma'ana ya kasa rike kansa fa qala sai da yusu baitoci na waka shine ya faɗi wannan baitoci yana cewa atabki an yadilla laha ba'irun wa yamna'uha minan nawmi suhudu fala tabki ala bakrin walakin ala badrin taqasaratil jududu ala badrin sarata bani husaysin wa makhzumin wa rahti abi wa rahti abil walidi wa bakki in baki in bakaiti ala aqilin wa bakki harithan asad al usudi wa bakkihim wa la tasami jami'an wa ma li abi hakimata min nadidi ala qad sada ba'dahum rijalun wa laula yawm badrin lam yasudu to shine abin da ya ambata a wannan baitoci yana cewa atabki ke wannan mata kiyayi kuka an yadilla laha atayi kuka an yadilla laha ba'iru kawai saboda wani abin nan raƙuminta ya bata wa yamna'uha minan nawmi suhudu kuma rashin bacci ya hana ta bacci asalin as-suhud shine mutum ya samu al-araq al-araq bil hamza shine rashin bacci ka dade baka yi bacci ba mukacin yakan kwanta wani lokaci bacci yake zuwa masa ko to ana cewa araqun ya same shi ko as-suhudu yawa fala tabki ala bakrin kada ki kuka akan wato raqumi bakr in aka ce bakr gal al-arabci ana nufin raqumi saurayi mai karfi ma'ana matsakaici mai shekaru amma kuma kakkarfa shine ake ce ma bakr yawa karki kuka akan wannan yana inkari dan me zaki kuka akan raqumi walakin abinda zaki kuka akai shine ala badrin akan abin da ya faru a yakin badar wanda taqasaratil jududu wanda sa'a ta gaza aljududu shine alhududu sa'a yawa as-sa'd mutun ya samu sa'a wajen abu kamar da muke fadi dai da Hausa ko babu sa'a sa'a ta gaza mun kasa yin komai ala badrin sarata bani husaysin ki kuka akan yakin badar abinda ya faru akan surata manyan mutanen bani husaysin husays ɗaya ne daga cikin wato jikokin quraishawa wato kabilun quraishawa sun ce yana komawa kabila tana komawa zuwa ga husays ibn ka'ab ibn ghalib ibn lu'ay har zuwa karshen wato nasabar wato quraish husays din sunan mutum ne wa makhzumin da makhzum wa rahti abil walid da jama'ar abu walid wa bakki in bakaiti in dai har zaki kuka to ki kukan ala aqil akan dana aqilu wa bakki harisan ki kukan harisu shima asad al usudi zakin zakuna wa bakkihim ki kukan su wala tasami jami'an wala tasamini asalin sa wannan wala tasami kada ki kosa da yin kukan ki da kaske yawa shine ma'ana wala tasami jami'an kwata kwata wa mali abi hakimata min nadidi abu hakimata wato zam'a babban su kenan la Allah ba shi da nadid nadid shine shabih ba shi da abokin kama ko mafili ma'ana mutun ne wanda yake mai karfi babu irin sa ala qad sada ba'dahum rijalun kai wasu mazajen sun samu shugabanci ba'dahum bayan waɗannan wanne walaula yawm badrin lam yasudu yana nufin yau ga abu ya juya karfi da shugabanci da jagoranci a maka gashi ya juye daga hannun wasu ya koma hannun wasu waɗannan wasu ba dan ranar badar bada ba su zama shugabanni ba mun fahimci abin wasu malamai suna cewa masu sharhin wannan baitocin suna cewa yana ta'aridi ne yana kaman habaici yake wa Abu Sufyan cewa sun je yakin sun gaza har wasu sun kwace shugabanci a hannun su mun fahimci ne zancan yawa to sai ce al-madinatu tatalaqa anba'an nasri nan kuma sai mu koma gun madina ita ma yadda ta samu wannan labari yace walamma tamma al-fathu lil muslimin yayin da wato wannan cin nasara ya tabbata ga musulmi arsala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bashiraini ila ahli al-madinati sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya turo ya aika wato masu ba da bushara guda biyu zuwa madina aka zabi mutum biyu su je su kai bushara liyu'ajjil lahum al-bushra dan a gaggauta kaiwa labarin busharar ba sai an jira tawagar yakin ta dawo gida ba wasu su yi sauri su yi gudu da dawakin su har su isa madina su ba da labari ai ga abin da ya auku arsala abdullahi ibn rawahata ya aiki abdullahi ibn rawaha bashiran ila ahli al-aliya dan ya je unguwar awali ya ba da labari nan ce al-aliya a madina da ma gefe biyu ce akwai aliya akwai safila gurin tudun unguwanni masu tudun sama-sama ana ce musu aliya a yanzu har zuwa yanzu sunan unguwar al-awali yawa safila kuma shine daidai inda madina yanzu take duk da yanzu duk an hade gaba daya da awalin da abin nan duk unguwa ce har bayan awalin ma yanzu unguwanni ne manya ga sunan to amma a dadin mun sani yadda duk wanda ya san masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yanzu to madinan ta da can ta zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka bata wuce wannan masallacin da yanzu kakkaf madinan girman ta iya wannan masallacin ne yanzu ma'ana yanzu masallacin ya shanye dukkan garin madinan da ta zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan inda masallacin yake yanzu shi ake ce masafila a madina can kuma aliya kuma dama can akwai tsakani in ba ku manta ba lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a labarin rasuwarsa an ba da labarin shi a lokacin da ya rasu abubakar baya nan yana gun ɗaya matarsa da take a wali fi aliyatil madinati to shine da yazo ya samu har ya bude fuskar sa ya faɗi abin da ya kuka sani a kissa yau muje to shine sai yake cewa an aiki abdullahi ibn rawaha dan ya zama shine mai bada bushara ga mutanen awali wa arsala zaid ibn harithata shi kuma zaid ibn haritha aka aike shi bashiran ila ahli safila zuwa ga mutanen wato cikin gari wa kana al-yahudu wal munafiquna a lokacin nan kafin labari yazo da yahudawa da munafikai qad arjafu fil madinati suna ta yada labarin ƙarya shine irjafi wal murjifuna fil madinati ko kamar yake a cikin suratul ahzab ana nufin masu yada ƙarya da labarin ƙarya a madina yawa to qad arjafu fil madinati bi isha'ati di'ayatil kadhiba suna ta yada da'awa ta ƙarya iddi'ai shine di'ayat kamar talla na ƙarya ai ta yada labarai dai na ƙarya waɗanda ba su da tushe hatta innahum asha'u khabaran maqtalin nabiy sallallahu alaihi wasallam taji ƙarya har sun yada ƙarya cewa ai an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yahudawa da munafikai a madina walamma ra'a ahadul munafiqina zaid ibn harithata yayin da ɗaya daga cikin munafikai yaga zaid ibn haritha rakiban al-qaswa ya zo akan al-qaswa al-qaswa kuma mun san wace ce yawa naqatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko ita ce taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daiman ita yake hawa yawa yayin da suka ga kuma zaid ibn haritha akan wannan taguwar aka aiko shi mun san zaid wane ne zaid wanda da can kafin suratul ahzab ana ce masa zaid ibn muhammad yawa dan lele da dan gidan manzo ne sallallahu alaihi wasallam yana shine dan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tabannin sa kafin a hana tabanni yawa ina ne da suka gani ma'ana yawa laqad shine qala sai dai daga cikin munafikai da ya ganshi akan wannan taguwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa laqad qutila muhammad ai an kashe muhammad wa hadhihi naqatuhu na'rifuha gashin nan ga taguwa sanan dama mun santa wa hadha zaidun la yadri ma yaqulu min ar-ru'bi ga zaidun nan bai san ma me zai faɗa ba saboda firgici saboda a tsorace yake gashin ya taho da tsoro waja'a fallan gashin nan ya zo manhaziman ya zo wato mutumin da zuciyarsa a kariye an kada shi a yaki shine fallan munhaziman gashin nan ya zo cikin tashin hankali da damuwa falamma balagha ar-rasulani yayin da wannan masu ba da labari manzanni guda biyu da aka turo su kawo bushara ahata bihim al-muslimun sai musulmi suka zagaye su can a unguwar awali musulmi suka zagaye Abdullahi ibn Rawaha nan kuma a cikin gari aka zage Zaid ibn Haritha shi ma wa akhadhu yasma'una minhum al-khabar suka rika jin labarai a gunsu ko wanne na fada hatta ta'akkada ladaihim fathul muslimin haddi cin nasarar muslimi ta tabbata gare su fa ammamatil bahjatu was-sururu sai farin ciki da annashuwa da jin dadi yau murna da farin ciki ammamat suka ga mai gari baki daya wahtazzat arja'ul madinati tahlilan wa takbira bangarorin garin Madina gaba daya unguwanni ko ina suka rika raurawa da kabbara da la ilaha illallah ana Allahu akbar la ilaha illallah jama'a ka dole ay murna domin abinda aka tafi wanda basu je ba duk a firgice suke suna tsoron menene zai faru ba a sanya abun yake ba an san karfin kafirai ba a san wanne irin taimako musulmi suka samu ba to dole mutum wato hankalinsa a farko ya damu har sai idan labarin ya zo masa tabbas kuma sai aka zabi waɗanda gamsassu ne daga asalin gida suke da zasu bada labari irin Zaid ibn Haritha wato duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sai ka gano wata hikima a cikin sa shi yasa kullun abubuwan da muke karantawa dinnan nasira annabi sallallahu alaihi wasallam kowanne mu dauki darasi a ciki yawa akwai wata manufa akan dukkan aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi to shine sai yake cewa fa am wahtazat arza'ul madinati tahlil wa takbira wa taqaddama ru'usul muslimin sai kuma manyan musulmi suka fara gabatowa madina alladina kanu bil madina wadanda aka bari a madina ila tariqi badr wato zuwa ga hanyar badar li yuhanni'u rasulullah dan su yi bushara su yi murna an ce tahni'a shine congratulation yawa ayi murna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi hadha al-fath al-mubin ga wannan wato cin nasara mabayyaniya da aka samu wanda Allah madauki ya bai wa musulmi qala usama ibn zaid ibn harithata yana cewa atana al-khabaru labarin yazo mana hina sawaina turaba ala ruqayya shi usama bai je wannan yaki ba yawa inda yana karami ho yawa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi yakin lokacin rasuwar sa yana shekara 17 lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai rasu kuma ashe lokacin ai wannan lokacin kenan bai wuce 7 din ko wani abu ba indan ka kara ko 6 yawa idan zai zama bayan shekara 8 tunda wani a shekara ta 2 ne bayan shekara 8 yana wannan irin shekaru din yawa to a lokacin shine sai yake cewa shi Usama ibn Zaid atana al-khabaru hina sawaina turaba ala Ruqayya binti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Ruqayya ir manzan Allah sallallahu alaihi wasallam matar Uthman bin Affan lokacin da aka tafi yakin Badar dama ba ta da lafiya ai ba kuma ta ba ko wannan shine sababin kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa sayyidina Uthman ya zauna dan ya kula da ita tunda shi mijinta ne yawa shi kuma Usama ibn Zaid tunda dan gida ne a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su tsaya su kula da Ruqayya su ga rashin lafiyar nan tata mai ake ciki mun fahimci wannan wannan shine sababin rashin zuwan Uthman ga yakin Badar baki yayi ba guduwe ba kamar da wasu suke yadawa ai Uthman ma bai je yakin Badar ba to ga dalili da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna akan wato asalin rashin lafiyar matarsa yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alaikum salam yau ba yaki ne da aka shirya shi akan cewa an wajabta wa kowa sai ya fita ba a'a su ka san masu wannan zancen waɗanda ba sa son sahabbai ai kawai neman laifi tunda kuma galibi jahilai suke gaya yauwa kai yanzu wanda bai zo ya karanta wannan ba kuma bai san yadda aka fita yakin Badar ba ai bai san cewa an fita ne babu shiri cikakke kuma an ɗora wa kowa sai ya fita ai mun nana ta wannan lokacin makaranta ko yauwa wani bai san wannan abun ba kawai za a ce masa yo ga Usman ma ko yakin Badar bai je ba shikenan abin da zaka dauka kuma sai ka zo ka ci tunani a ya akai babban sahabi irin Uthman a ce bai je yakin Badar ba shikenan sai ka rika samun wani abu a zuciyarka cewa ba musuluncin sa ba da gaske bane tunda zama sun kafurta su sun ce duk munafikai ne mun fahimci abin Allah ya sauke to shine sai yake cewa allati kanat inda Uthman ibn Affan wato wadda take tana wurin Uthman ibn Affan ma'ana matarsa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفني عليها مع عثمان النبي صلى الله عليه وسلم يا برمو ني تاري دا ايتا مكولا دا ايتا ني دا عثمان الجيش النبوي يتحرك نحو المدينه تو فيفي نغبا شيني rindinar musulmi sun motsa an yiwo maka an dawo kai za a taho madina za a dawo gida aqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi badrin ba'da intihai al-ma'rakati thalathata ayyam annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a badar a filin badar kwana uku bayan gama yaki haka ya saba yi daba wa qabla rahilihi min makan al-ma'raka kafin wato ya bar wurin inda akai wannan yaki din kafin ya hau abun hawansa a tafi waqa khilafun bainal jaysh an samu wani dan sabani tsakanin rindinar yaki suka su kashi uku sabani fa aka ce ba yaki ba yawa ma'ana fahimta gurgudan akan maganar yadda za a raba ganima haula alghanaim walamma istadda hadha alkhilafu yayin da sabanin yayi tsanani amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi an yurda aljami'u ma bi aidihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni kowa ya dawo da abin da ke hannunsa duk abin domin tunda shine yaki na farko ko ba a sa dokoki ba tukun akan ganima wannan ya kamata shi ma ka fahimce shi ba a sa dokoki ballantana a ce wani ya saba wannan dokar har a dora masa laifi yaƙin farko kenan da akai kuma aka ci nasara mai ƙarfi sosai akan kafirai don haka duk abin da ke tare da su aka ta kwakwasowa kowa sai ya tsammanin cewa abin da ya samu nasa ne ba tarawa za a guri ɗaya a raba ba mun fahimci wannan wannan zai za a iya wannan samun sabanin dama tunda shine karin farko da aka yaƙi kuma ka'idoji da dokoki na harkar yadda za a yi da wannan abubuwa su zo ba waɗanda abubuwan mafi yawa sun zo ne kun ga lokacin suratul hashr lokacin da aka yi khaibar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka gaya masa ga yadda za a yi da kuma wannan kamar da ya zo kai bayan wannan yaƙin a badar a cikin suratul anfal wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli hadzu wa qashi Allah madu ke bayyana musu ga yadda za su yi to kafin ai wannan ne ai wannan abu ya auku to me ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa ya dawo da abin da ke hannunsa fa fa'alu duk suka zawo kuma saboda da su suka tawo suka aje duk kayan gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma nazala alwahyu bihal hadhihi almushkila sai kuma wahayi ya sauka aka warware wannan matsala ba shikenan an gama ba yawa ga amma asalin yadda kissar ta faru ita ce nan kuma za a kawo mana an ubadat ibn samit daga ubadat ibn samit رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من فتت على من زال الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا نحلت وتوياك بدر تعالدشي فالتقى الناس متانسك هدو فحزم الله الأدوة ألا يدور النسرة أكم واتو مسلمي سكت نسرة أكم كافره واتو ألا يرغز أبو كنقابة فانطلقت طائفة fi atharihim sai wasu daga cikin musulmi a wannan lokaci suka bi bayan kafirai yutariduna wa yaqtuluna suna bin su suna kashe su yutariduna ma'ana suna bin su a baya suna gudu suna bin su in an ce tarada hu kana neman mutum yana gudu kana bin sa yawa wa yaqtuluna kuma suna kisa kun ga gefe ɗaya kenan ko yawa wa akbata ko yau annan wa nam wa akbat ta'ifatu wa akabbat ta'ifatu ala al-maghnami wata kuma kungiyar daban a cikin wannan bangarori guda uku ta haukan shine akabbat in an ce akabba ala shay'in ka rufe kanka akan abu kana tai ma'ana ka maida hankalinka ya dauke maka hankali wannan abun kake tai shine akabbat yawa akabbat ta'ifatu ala al-maghnami wani bangaren kuma suka koma kan wato ganima yahrizunahu suna dauka suna tattarawa shine yahrizunahu yadkhilunahu suna bubboyewa kowa ya samu ya boye abin da wannan yaje kai gindin mishiya aje gana wani samu wannan aje kowa yana yin nasa yau yajma'unahu suna tattarawa asalin wannan yahrizu shine ma yana yadkhilu yana boye abu yana ajiyewa yazo a wata riwayar maimakon yahrizunahu ya zo da yahwunahu kamar da ya zo a sunan Abi Dawud yahwunahu ko a cikin al-mustadrak kai ba Abu Dawud ba in an ce yahwuna shine ka taro abu ka tattaro shi wurinka duk dai ma'anar su guda daya yace wa ahdaqat ta'ifatun bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata kungiyar kuma ta uku ta zagaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ahdaqat yana ce ahdaq bihi ma'ana su zagaye shi kamar yadda muka yi magana bishiyoyi sun zagaye ko ma sun bishiyoyi ko amma kun da ya gabata mun karanta da suka zagaye Abu Lahab ibn wannan Abu Jahal cewa kar a kashe shi a wurin yaki yawa wannan kuma sai wasu wata kungiyar daga cikin musulmi suka zagaye manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la yusibul aduwu minhu ghirratan dan gudun kada abokan gaba su same shi ba zata shine ghirratan yawa dan suka su auko masa ba tare da tsammani ba kun ga ai yanzu musulmi sun kasu nawa kenan uku wasu sun bi kafirai suna kakkamo abin nan suna kai musu hari ana kisa ba kari ba wasu kuma suka bi kayayyakin ganima suna tarawa wasu kuma suna zagaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uku kenan ai ko yawa to shine sai ce wafa'an nasu yace hatta idza kana al-lailu har sai da dare yayi wafa'an nasu ba'dhum ila ba'd mutane sashin su ya dawo zuwa ga sashi shine wafa'a fa in fa'u in suka dawo ma'ana da mutane suka dawo ba'dhum ila ba'd qala alladhina jama'u al-ghanaim sai wadanda suka tara ganimomin nan suka ce nahnu hawainaha mu muka tattara wa laysa li ahadin fiha nasibun tamu ce ba kowa da yake da rabo a ciki وقال الذين خرجوا في طلب العدو ودن سكا بو ابوكان غابا سوما ده سكا داو سكا تي لستم احق بها منا اي بكو في متنتنتا با نحن نحينا من هل عدو وهزمناه مو مكا نسانتا ابوكين غابا daga wannan ganimar haku ka samu dama ko ka diba wa hazamnahu mu muka ruguza abokin gaba وقال الذين احدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم سكما ونده سكا زغايه منزا الله صلى الله عليه وسلم سكا تي خفنا ان يصيب العدو منه غيرتا dama muna tsoron abokan gaba su same shi ne ba zata su kawo masa hari shi yasa yace fan shagalna bihi muka shagaltu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu sai Allah ya saukar da aya yasalunaka anil anfali suna tattaunawa suna tambayar ka akan wato al anfali nan ce anfal jam'in naflu naflu shine abinda aka samu na ganima kari yawa al anfal kuma ana nufin dai anan ana nufin ganima yace suna tambayar ka akan ganima ulil anfalu lillahi war rasul kace to ai wannan al anfalun wannan ganima ta Allah ce ta manzon Allah shikenan ba an rufe kofar rikici ba ba ta wanda suka buka furai bane ba ta wanda suka kwashi ganima bane ba ta wanda suka zagaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta manzon Allah ta Allah ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan sai a jira umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba wannan ita ce doka ta farko akan wannan harka din yawa fattaqullaha don haka ku ji tsoron Allah wa aslihu zata bainakum ku gyara tsakaninku wannan shine asalin aya da take magana akan mutane mu'mine su mai da hankali wajen gyaran tsakaninsu a gyara ayi sulhu duk wanda wani ya bata mu wani to a daidaita a dawo a tafi tare da juna wannan kuma shine abin da aka yi wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin kuma ku ji wato ku da'a ga Allah ku da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ku mu'mine ne shikenan kurun us magana ta kare an gama magana yawa fa qasama ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rarraba wannan ganima bainal muslimin tsakanin musulmi wannan Abu Ahmad da Al Hakim yaruto da kuma wasu dai wanda ba su din ba malam Albani a cikin abin nan littafin sa at ta'liqatul hisan ala sahih ibn Hibban yace hasan sahih yawa mu je gaba ise wa ba'da an aqama rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya bi badrin thalathata ayamin taharraka bi jayshihi mun ji wannan ko sai ya motsa da wato rundunarsa nahwal madinati ya tinkari madina wa ma'ahu al asara min al mushrikin tare da shi akwai wato kamammun yaki daga cikin mushrikai wa ihtamala ma'ahu an nafl ya dauki wannan kayan ganima tare da shi ma'ana aka sa mutane suka dauko alladhi usiba min al-mushrikin wanda aka samu daga mushrikai wa ja'ala alayhi abdullah ibn ka'ab aka sa abdullah ibn ka'ab wato abdullah ibn ka'ab shine mai kula da wannan ganima da aka taho da ita gaba daya falamma kharaja min madiq as-safra'i yayin da ya iso madiq as-safra wato zirin as-safra in ba ku manta ba at-tafiya tahowa ta nan aka biyo mun yi maganar wannan wuri madiq ana nufin wato ziri na bakin ruwa yawa na wurin as-safra yayin da yazo wannan wuri nazala ala kathibin sai sauka akan wata jigawa ma'ana akai sansani bainal madiqi wan nazila wan naziya tsakanin wannan zirin da kuma wani wurin ana ce masa an-naziya wa qassama hunalika al-ghanaima ala al-muslimin to anan ne ya raba ganima ga musulmi ala sawa'i daidai wa daida kowa ya samu abin da kowa ya samu adalci zaman lafiya zalunci rashin zaman lafiya ko oh da'iman haka sunnar Allah madaukaki take in akai adalci sai ga an samu zaman lafiya akai zalunci kuwa to ba za a samu zaman lafiya ba yace ba'da an akhadha minha al-khums bayan ya dauki khumsi yadda Allah madauki ya umarni yadda ake yace wa indama wasala ila safra yayin da yazo wannan wuri as-safra amara bi qatli an-nadr ibn al-harith sai bada umarni a kashe an-nadr ibn al-harith ba ana tafi da kamammu ba a cikin su ai akwai manyan manyan kafirai waɗanda sun dade suna cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a makka kuma ba a samu kashe su ba a filin yaki da aka taho da su ɗaya daga cikin biyu daga cikin su sune wannan zamu ji yadda aka kashe su da an-nadr ibn al-harith da kuma uqbah ibn abi mu'ayth yawa to annabi sallallahu alaihi wasallam sai bada umarni da aka zo as-safra cewa aka kashe an-nadr ibn al-harith wa kana huwa hamila liwa'il mushrikin yawm badr shine ma mai rike da tutar mushrikai a ranar yakin badr kaga wanda ke rike da tuta bai tafi lahira ba kuma yana cikin manya-manyan masu cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan sahun gaba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a kashe shi wa kana min akabir mujrimi quraish yana cikin manya-manyan mujriman quraishawa wa min ashaddin nasi kaidan lil islami yana cikin mafi tsanani wajen makirci da kulli ga musulunci wa idha'an lirrasulillahi sallallahu alaihi wasallam da kuma cutarwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa daraba unquhu ali ibn abi talib Ali ibn Abi Talib ya sare kansa take da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walamma wasala ila irqi adh-dhubyati yayin da yazo wani wurin kuma sunan sa irqi adh-dhubya kila ku fahimto me ake nufi da wannan sunan ko a larabci an ce irqi adh-dhubyati me ake nufi jijiyar barewa ko yawa to wannan sunan ke dama nuna mana za ku rika jin sunaye wani ba lalle ka ji me ma'ana fassara sunan guri dama ai da sunan garuruwa da sunan mutane kamar yadda laraba suke cewa al asma'u la tu'allal yawa sunaye ba a ta'alilin su baka cewa me asalin in zuwa zai ga mana me ake nufi da garba garba Abubakar wannan tittali daga baya ne duk aka samu wadannan abun ba haushi misali za ka ga sunayen mutane da yawa ba a ta'alilin su baka gane ma'anar su haka nan sunayen garuruwa da yawa ba za ka ji me asalin sunan da aka sa su waɗanda suka sa asalin sunan sun san dalili to in ba a samu tarihin daga bakin su ba sai ka ga cewa mutane suna ta faɗa sunan garin su ba su san asalin me ake nufi sunan ba yawa to kaman wannan irqi dhubiya jijiyar barewa la'alla wani mafarauci ne a wurin yayi kama wata barewa da ya yanka kuma aka samu jijiyar yayi wani abu shikenan sai wurin ya zama da wannan sunan mun fahimci abu yawa da haka sunayen wurare ba sai ka tambayi me ma'anar ko fassarar su ba to da yayin da aka zo irqi dhubyati amara bi qatli uqbah ibn abi mu'ayth sai annabi uqbah ibn abi mu'ayth sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni aka ce uqbah ibn abi mu'ayth wa qad aslafna ba'd ma kana alayhi min idha'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun gabatar a baya shine aslafna mun wuce a baya ba'd wani abu daga cikin ma kana alayhi abinda ya kasance yana kai min idha'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan mutuna bari ku ji wane ne wannan mutum فهو الذي كان القاص الصلاة جزور على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة ان بكم انت با اي اكوي labari da ake fadan an zuba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kayan cikin abin nan tumbina abin nan laqumi ko da aka yanka shi ko ai ba kuma ta ba annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah aka zuba masa wannan tumbi waye zuba masa shi wannan mutumin ne yau kage ya kamata a tuno ai dan kar wani ya ji cewa kisan sa zalunci ne ko wani abu yau babu wani zalunci wa huwa allazi khanaqahu bi ridaihi wa kada yaqtuluhu kuma shine wata ran ya hadi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ridain sa wannan mayafin annabi sallallahu alaihi wasallama ya matsaye masa wuya sai da idan ya fita babu wanda ya kwashe shi a wurin sa sai Abubakar radiyallahu anhu wannan mutumin fa shine wannan aiki yau gashi a hannu yau kaga ko kai ne baka saurarawa ko yau yace laula atiradu abubakar radiyallahu anhu badan sayyidina abubakar ya bijiro masa ya tsaya ya hana shi ba yace falamma amara bi qatlihi qala yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace aje a kashe shi ma'ana ku sare kansa inji annabi sallallahu alaihi wasallam qala sai shi uqbatu ibn abi mu'aytin din yace sai yake cewa man lisibyati ya muhammad wa za ka barwa yara na ma'ana ya'yana kuma wa ka barwa su za ka kashe ni qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace annab wuta shikenan sai aje ma'ana su je su karata da wuta ai su ma musu musulunta ba suna can ko ba haka ba yawwa faqatalahu asim ibn thabit al ansari a cikin mutanen madina samarin madina akwai asim ibn thabit al ansari shine yasa takobi ya kare ya gama da shi wa yuqalu wasu suna cewa ali ibn abi talib ali ibn abi nan sun samu sabani can ba sabani nan kuma akwai mun gane yawwa wannan kissa ta zo a musannaf na Abdul Razzaq ta zo a gun Tabarani amma dukkanin su sun roto an ibn Abbas daga Abdullahi dan Abbas akwai wani abu da ke karfafa wannan kissa daga shi sai mu tsaya insha Allah wata rana akwai Abu Dawud a cikin sunan dinsa ya ruwaito da shi da wani su bai haƙi duk sun ruwaito wata kissa lokacin bayan an gama yaƙe-yaƙe bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan zamanin Aliyu akwai Abdullah ibn Qais ɗaya daga cikin gwamnoni a wancan lokaci yayi kokarin ya dauki Masruq ibn Ajda a cikin ma'aikata da zai musu aiki ya tura shi shima a matsayin shugaba a wani ƙauye to a lokacin nan akwai Umaratu ibn Uqbah ibn Abi Mu'aytin akwai Umara dan gidan wannan mutumin ne Uqbah ibn Abi Mu'aytin ya musulunta shi Umara ta din mun gane to a lokacin sai yake cewa shi shugaban ya zaka dauki wannan Masruq aiki bayan ko yana cikin waɗanda suka rage daga cikin waɗanda suka kashe Uthman yana cikin wanda suka kashe Uthman ya za a ka dauke shi aiki yana cikin yan tawaye to a lokacin shine Masruq sai ya bashi wata amsa abin da yasa na kawo kissar ba kawai na maganar me ya faru din ba tabbatar mana wancan abin ya auku na kisan Uqbah ibn Abi Mu'aytin da wannan sura din da kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa shine sai shi wannan wane ne Masruq ko kuna rike kissar sai Masruq yake cewa shi Umara ibn Uqbah ibn Abi Mu'aytin din sai yake cewa haddathana Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud ya ba mu labari wa kana fi anfusina mawthuq alhadithi kuma a tsakaninmu Abdullah ibn Mas'ud mai gaskiyar hadisi ne hadisinsa amintacce ne abin karba ne annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lamma arada qatla abika lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ya kashe ubanka inji shi Masruq yake gaya ma wancan da yace kada dauke shi aiki din sai ce lokacin da Masruq yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarnin a kashe babanka qala shi baban naka yace mallis sibyati wa za a bar wa yara qala sai yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa annaru wuta aka bar musu shine sai yace faqad raditu laka ma radiya laka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni ma na yardar maka abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yardar ma babanka wannan tabi'ai ne dukan su yawa wancan tabi'i ne wannan ma tabi'i ne bacin rai ne ya shiga tsakaninsu wannan ya gaya ma wannan wannan wancan ya ce don me za a ɗau wannan aiki saboda gashi gashi tun da ganin idan mutum ya yi abu kuma ya tuba ai sai a kyale shi ko yawwa tun da magana ta ƙare yana cikin wanda suka tuba ya dawo cikin mutane Masruq yana cikin masu riwayan hadithi ma daga Aisha ka ga shi wancan zance ya wuce to tun da magana ya tuba ya za ka kai kuma za ka kawo wannan magana to shi kuma sai ya zage shi da babansa da abinda annabi ya gaya wa babansa wuta to shine shi ma ce kai ma wuta zaka karasa da ita to Allah ya kyauta abubuwan bacin rai sukan auku da tsakanin mutane mutum ya fada kuma baya nufin wani hukunci akan mutumin kawai bacin rai ne yasa mutum ya fada na'am da dan sa aka yi wannan shine nake fada Umaratu ibn shine nace Umaratu na fadi su sa wajen uku a'a Umara sunan sa yawa Umara ibn Uqbah ibn Abi Mu'aytin tayi muqarasa wannan layi biyu ko yace wa kana qatlu hadaini taghiyataini kisan wadannan manyan wato masu dagawa guda biyu shugabannin kafircin nan wajiban ya zama wajibi nazaran ila sawabiqihima in mun lura da abin da suka yi can a baya shine sawabiq suna da wato record mummuna shine ake nufi da sabiqa yace falam yakuna min al asara fa hasb ba wai kawai shine fa hasb ba wai kawai suna cikin kamammun yaki bane bal kana min mujrimil harb kai suna cikin shugabannin wato mujriman yaki a ko bil istilah al hadisi in mun bi tsarin magana ta zamanin yanzu ai ana cewa me ake cewa ne fasara Hausa da NBC suke fasara wanda aka kama su sun yi mummunan aiki a yakoki misali ina shugaban Bosnia da ake ta shari'a akan sa din nan ko wato an kama shi da laifin yakin kare dangi da makamancin irin waɗannan yawa masu hukuncin genocide to wanda yake da laifi babba a wurin yaki shi ake ce mai mujrimin yaki ko yawa yace a istilahin zamanin yanzu wannan ba wai kamammu ne kawai da aka kamo su a gun yaki ba a'a suna da mummunan hannu kuma suna da wato mummunan record a baya na irin abin da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan kuma wurin yakin sun yi ta'adi mummuna dan haka shi yasa aka kashe su ba zalunci bane to sai mu tsaya anan da fatan Allah subhanahu wataala ya kara taimakawa addinin musulunci da musulmi Allah ya kara mana fahimta Allah ya kara mana ilimi mai amfani ya kuma ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa Allah subhanahu wataala ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan kasa ta mu marasa lafiya Allah ya ba su lafiya musamman muna sa malamin mu malam Muhammad Maude Allah subhanahu wataala ya ba shi lafiya daga damuwa da yake cikin ta Allah subhanahu wataala sa kafara ne gare shi haka ne dukkan al'ummar musulmi marasa lafiya muna fata Allah mu dafe ba su lafiya waɗanda kuma suke da lafiyar da ƙarfin su Allah ya hore musu abin da za su zauna lafiya da shi samarin mu muna roƙon Allah madaukaki ya ƙara tabbatar da su akan abin da yake shine daidai ya tsare su daga fitina fitina ta sha'awa fitina ta lalacewa fitina ta tarbiya Allah ya ba su aikin yi Allah ya rage musu sace-sace Allah ya hana musu shaye-shayen ƙwaya da duk abin da zai lalata musu tarbiya duk wanda Allah madauki ya jarrabi ɗansa da wani abu da damuwa ko a hankalinsa aljanu da makamancin wannan da kuma abin da zai sa lalacewa tarbiya muna roƙon Allah madaukaki ya bashi lafiya ya ba mu haɗin kai da kwanciyar hankali da zaman lafiya wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka